naje na dawo kalla abin da na kawo babban babba akwati na dawo da sako akwai babbanci kalla abin da na ci akwai babbanci kalla abin da na ci.
I'm from a place where times are rough. Fuck that, we use style, dance them off. These jokes and tunes where we draw support. Big brains and skills don't run come out. Where I'm from, they don't have respect for my life, for your life, see I'm a clear. Big boys go rather buy cars and jets and leave all the hour with the threat. Our defense and we yeah. Internet, eh? Insta X, okay. New challenge, yes. Ginger them, yeah. This kind pretend I need talent. Be resilience, I be madness, wow. Turn up for life, oh, turn down kidney. My sort of bang and see me. It remains more, make it burn down, finish. They got a press when they talk that English. We still they dance, you know, that time be this. My body fame, my leg, you know, catch rhythm. It don't take away, we did not start feeling. It don't take away, we did rough and silly.
Naje na dawo, kalla abin da na kawo. Babban babba a party. Na dawo da sako, akwai babbanci. Kalla abin da na ci, akwai babbanci. Kalla abin da na ci.
Oh ya Allah kai mu ta mai ko. Oh ya Allah kun yiwa ya zama ciwayyo. Mun ka ba mu ya zama yiwayyo. Oh ya Allah yo baba kai mu ta mai ko. Ana fada dai ta ana for all my people. Mana gari da jure
ka majiri ba binci
babu lafiya ga mutane suna buru ba abla. Oh ya Allah, ga yi mu ta mai ko.